There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a pity of tea. The winds blew up about that town, blow my pretty boy blow. Soon may the waterman come to bring us sugar and tea and rum. One day with a tug in his stone, we'll take a loop and go. She'd not been 2 weeks from shore, down on her unliveable. The captain called the hands and so he'll take the wedding tow. Soon may the waterman come to bring us sugar and tea and rum. One day with a tug in his stone, we'll take a loop and go. Da 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 da